الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد منا قارب ودياغ الله سبحانه وتعالى بيدا ودم وننشين مجلسين أكو أتكن ونن دورة تامومي البركة wanda muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake mana ninyoyin mu ya azurta mu da karba kuma Allah madaukakin sarki ya dawwamar da imani a cikin zukatan mu mu mutu akan imani mu tashi a sahun masu imani idan ƴan uwa ba su manta ba zama da ta gabata mun yi magana akan ma'anin ikhlasi da kuma wajabcin mutum yayi aiki kuma ya tsarkake niyyar shi yayin yin aiki duk da kasancewan akwai aikace-aikace da shari'a ta zaburar akan a boye su to mutum ya boye su amma kuma idan da dalili ya sa ya bayyana to ya bayyana amma kuma ya nufaci Allah ya kamata mu kawo wata ka'ida a wurin wannan dan na tabbatar akwai wanda yake kila zuciyarsa ta kudurta musu su yi wannan tambayan a nan gaba akwai waɗansu abubuwa na ibada da shari'a ta zabarar akan yin su amma kuma sai ta raba su da roman duniya to irin wannan ka'ida ita ce duk wani aikin alkhairi da shari'a ta raba shi da roman duniya to idan aka yi aikin don Allah don kuma roman duniyar to bai rusa aikin ba sai dai mafi cika shine a kauda kai daga roman duniyar a fuskanci Allah misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya ce wanda ke son a tsawaita rayuwarsa a kuma yalwata arzikinsa ya sadar da zumunci kaga ya kwadaitar akan yin zumunci amma sai ya goma shi da roman duniya samun arziki da kuma tsawaitar rayuwa to idan mutum ya yi zumunci dan Allah domin kuma waɗannan manufofi da shari'a ta zo shi to bai kore mishi ikhlasi ba a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zabarar da sahabbai akan jihadi da yaki har ya ce wanda ya kashe wani kafiri a wurin yaki to an bashi silken kafirin ya zabarar da su akan yin yaki kuma ya gwama musu wannan da wani romo da za su samu na duniya to idan mutum ya yi wannan aikin don Allah don kuma wannan roman na duniya da annabi ya faɗi to bai ci karo da ikhlasin shi ba haka nan shari'a ta kwadaitar da mace ta kwalliya ga mijinta ta kintsa kanta ta gyara kanta ga mijinta da haka yayin da ta riƙa yin kwalliya ta riƙa yin waɗansu abubuwa ta kyautata mishi wurin abinci ta kyautata mishi wurin abin sha ta kyautata mishi wurin adana kanta da adana gidansa shi ma a wannan lokaci shari'a ta zabarar da ita akan wannan bai ci karo da ikhlasinta ba haka nan a cikin kyaututtuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tahadu tahabu ku yi kyauta sai ku yi soyayya da haka annabi ya zabarar da yin kyauta domin ya haifar da soyayya tsakankanin mummunai wanda ya kyauta domin ya ribace soyayyan wani ko wata wannan kuma bai ci karo da ikhlasin shi ba kila an fahimci misalan da kyau domin wannan dole a kawo su saboda kar ka dauka addinin musulunci ya rufe maka kowace irin kofa da zuciyanka za ta yi sanyi kaga bambancin kyauta da sadaka kenan sadaka shi ba a neman wani abu sai yardan Allah kyauta fa ana neman yardan Allah da kuma samar da soyayya ko dawwamar da soyayya to kaga duka kuma shari'a ne ta tabbatar da wa'innan manufofin to wanda yayi aikin alkhairi kuma shari'a ta gwama wannan aikin alkhairin da wani roman wani duniya sai yayi shi saboda wannan roman duniyar to bai ci karo da ikhlasin shi ba amma mafi cika shine yi watsi da roman duniya ya fuskanci Allah subhanahu wataala Allah shi taimake mu asani wato fuska ta biyu kenan haqiqatul ikhlas menene hakikanin ikhlasi qala ibn qayyim fi bayani hakikatil ikhlasi min al ibad kun san wato duk lokacin da ake bayani akan abubuwa aikace aikace na zuciya dole ne a je a gwafi a gurfana a gaban masana Allah waɗanda suka san Allah a aikace suka san Allah a rubuce a karanci daga cikin su akwai al imamu ibn qayyim dalibi ga shaykhul islam ibn taymiya wannan bawon Allah Allah ya sanar da shi kansa ya san Allah ya san wato ababin da ke da alaka da Allah kuma ya tsotso wannan zurfin ilimi nashi ne daga gurin malamin sa shaykhul islam ibn taymiya wanda ibn taymiya idan ka dauki alqur'ani mai girma kana duba tafsirin da yake mu alqur'ani sai kaga kaman malaman da suka gabace shi ma basu gane qur'ani kamar yanda ya gane ba dauki tafsirin da ya mallami kunil ladina kafaru idan ka duba tafsirin irin su al-imamu ibnu jawzi ko ka duba tafsirin waɗanda dai suka gabace ibnu taymiya a yadda suka fassara waɗannan ayoyin sai ka gane irin darajar da Allah madaukakin sarki ya kai shaykhul islam ibnu taymiya tafsirin shi bai daidai da tafsirin sauran ba har ɗaya daga cikin malamai ko ɗaya daga cikin ɗalibansa na manta ko al-imam ibn abdul hadi ko wani daga cikin ɗaliban ibnu taymiya ya taɓa yin mafarki da malaminsa ibnu taymiya a yi mafarkin ya je gaban Allah amma Allah ya ɗaukaka darajarsa amma bai kai matsayin malamin shi shaykhul islam ibnu taymiya ba da ya tambaya ya Allah wannan a wani matsayi aka ajiye ni sai ya ce kai kana matsayin al-imamu ibnu khuzaima ne yanzu baka taka matsayi irin na shaykhul islam ibnu taymiya ba irin waɗannan cikin bisharori ne kuma shaykhul islam ibnu taymiya duk wanda ke karanta littafansa ya san Allah to haka ne ɗalibin sa al-imamu ibnu qayyim ya san Allah subhanahu wataala shi yasa dole in za a yi bayani akan Allah da al'amarin zukata dole a je a gurfana a gaban waɗannan manyan malamai to al-imamu ibnu qayyim lokacin da yake magana akan haƙiƙanin me ake nufi da ikhlasi yace an yakuna a amaluhum wato yana bayani akan bayi yace an yakuna a amaluhum kullu halillahi shine ya kasance aikace-aikacen bayi gabaki ɗaya na Allah ne wa aqwaluhum lillahi zantuttukansu na Allah ne kenan kai baka da wani zance naka da wannan sai ka gane cikin abin da zan faɗi a gabacin akwai kishiyoyin ikhlasi akwai harkan demokradiya da za a ce kana da ƴancin faɗin albarkacin bakinka ƙarya ne kalmominka duka na Allah ne abinda Allah ya yarda ka faɗi ka faɗi abinda Allah bai yarda ba za ka faɗa ba wanda kuma Allah ya yarda ka faɗin za ka faɗi shi gwargwadon abinda Allah yake so ka faɗi wa ata'uhum lillahi duk kyautan da zaka yi zama don Allah wa man'uhum lillahi duk hana wanda zaka yi zama ka hana ne don Allah kar ka bada a je ayi banna kar ka bada yi fitini imanin wani kar ka bada ya raba kan al'umma kar ka bada ya gurbata imanin wani malami da haka shi karan kanshi hana wani ya zama na Allah wa hubbuhum lillahi soyayya don Allah وبغضهم لله قيايا دون الله فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله وحده غباكي دي معاملولين تالكاي ظاهري كو ابويه يا زما ان فسكانشي الله سبحانه وتعالى ان فاش فسكان الله لا يريد بذلك من الناس جزاء ولا شكورا ولا ابتغاء الجاه عندهم با كما كان نيمان وني متسيي اورنسو با ولا طالب المحمده والمنزله في قلوبهم ba kana neman yabo ko wani matsayi a cikin zukatan mutane ba wala haraban min zammihim ba kuma kana san ne kar mutane su zarge ka ba sai malam a ƙarshe ce hadhal amal kaga irin wannan aiki alladhi la yaqbalu Allahu min 'amilin siwahu shine irin aikin da Allah baya karban aiki daga wani koma bayan wannan wannan shine haqiqatul ikhlas akan wannan ya wajaba duk wani aiki kamar yanda muka yi bayani a baya da ya tabbata cewa ibada ce ana ma Allah Allah na son wannan aikin to dole ne suka tsarkake zuciyarka har irin ziyara da zaka kai ma dan uwanka har sadar da zumunci har biyayya ga iyaye har ajanibin mu'amaloli kaman gaskiya da zaka yi a wurin siya da sayarwa duk ya zama ka nufaci Allah subhanahu wataala mu'amalan da kake yi da matarka ka nufaci Allah subhanahu wataala amma ka kuma ce da wancan ka'idan da muka fadi a farko akwai abubuwan da shari'a ya kwadaitar akan kai ma matarka dan kus dawoma cikin kaudan juna da soyayya in kai wannan bai cika ruda ikhlasin ka ba ita ma mata ce mamijinta har wurin irin yadda kake sadaukar da kanka domin tarbiyyar ƴaƴanka to duki ya zama ka tsarkake shi ga Allah subhanahu wataala a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaiha manzon Allah ya ce duk wani abin da ka ciyar kana mai neman yardan Allah a ciki sai Allah ya baka lada akai hatta luqmata tad'aha fi fimra'atika har loman abinci daya da zaka ba matanka ta ci lada kake samu a wurin Allah subhanahu wataala a daidai wannan lokacin kuma ka sauke haƙƙin da ke kanka matan ma za ta girmama ka za ta kaunace ka to duk wannan kuma bai cika ro da ikhlasin ka ba abu na uku manzilatul ikhlas matsayin da ikhlasi yake da shi a da'ira ta addinin musulunci yace al ikhlasu fil islami manzilatuhu azima wa maqamuhu rafi' wa huwa tajul amal wa asasu salahi sarira wa qabul al amal al ikhlas dai ikhlasi matsayin shi a cikin musulunci babba ne kware da gaske matakin ikhlasi mai daraja ne kai wato ikhlasi shine kambi na addinin musulunci kuma shine abin da zai gyarta maka zuciyarka ya jawo Allah subhanahu wataala ya karba aikace aikacenka wa tafsilha fi ma yali dashi zamu kawo fillafillan shi a cikin abin da zai zo abu na farko al ikhlasu aslid dini wa lubbuhu wa ruhuhu al ikhlasu dai shine asalin addini kuma shine tantagaryen madaransa kuma shine ran addinin musulunci duk bautan da za a yi ba tare da tauhidi ba to ba bauta bane a wurin Allah duk addinin da za a yi ba tare da imani ba ba bauta bane a wurin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ambata mishi wani bawan Allah akwai taimakon zumunci akwai kyauta akwai ciyar da miskine akwai abubu hadisin abinnan sufana abinnan safina ko kuwa ce sunanta sai manzo Allah ya ce laukana abaki mu'minan lastaghfartu Allah lahu da mummuni ne da nani mai shiga faran Allah amma tunda kafiri ne duk iya yadda kafiri yayi aikin alkhairi Allah madaukakin sarki ba zai karba ba to haka nan kuma yin ikhlasi a cikin da'irar musulunci shine zai sanya aikin ya kadari a wurin Allah kuma Allah subhanahu wataala ya karbi wannan aiki Allah subhanahu wataala yana cewa ma umiru illa li abudallaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyim Allah ce ku bauta masa kuma bautan ba a umarce ku ba sai kun tsarkake ta ga Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya a wata aya ce fa abudillaha mukhlisal lahuddin ala lillahi ad-dinul khalis duk addinin da ba a tsantsanta shi ga Allah ba ko kuma ba a yi shi a karkashin imani ba to ba ni Allah bane subhanahu wataala qul inni umirtu an abudallaha mukhlisal lahuddin kamar yadda wannan aya ta tabbatar duk mun yi bayanin su a baya yace wal ayatul karimat kaga waɗannan ayoyi masu girma afadat annal ikhlasa shartun fi dinil islam tsarkake addini ga Allah ba zai yi kai musulunci kuma ka hada da kristanci ba zai yi kai musulunci kuma ka hada shi da yahudanci ba dole ne in dai ka yadda zaka yi musulunci to shi kadai zaka yi ba kuma zaka hada da wani tarkace ko wani maguzanci ko wani addini ko dai ya kasance addinin da bai suka kirkira ko kuma ya kasance saukakken addini daga Allah amma yayi expire kaman addinin yahudanci da kristanci a asalin addinin kafin a gurbata shi addinin Allah ne lokacin da Allah ya ba annabi Musa addinin sa addini ne nagartacce daga Allah annabi Isa addinin shi nagartacce ne daga Allah amma daga zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun yi expire kuma gani ne idan ya expire idan ka shashi cutarwa zai ba amfanarwa ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sayyidina Umar wallahi idan da annabi Musa yana nan a rayi ba shi da wani zabi sai dai yabi abin da nazo da shi saboda ni addinin at-taura ya expire addinin injila ya expire to ballantana shirkan da mutane suka kirkiro wato ainihin da su da iyayensu to da haka addinin musulunci dole a tsantsanta shi lokacin da za a yi ma Allah shi haka nan kuma wato ainihin dole ne mu fahimci cewa ikhlasi a mu fahimci cewa ikhlasi a cikin aiki shi ma dole ne da haka a cikin da'irar musulunci in zaka yi aiki dole shi ma ka nufaci Allah subhanahu wataala kuma bayan waɗancan abubuwa da muka yi bayani a baya kuma kar mu manta da cewa ikhlasi لذا كان الإخلاص لله من شروط الإيمان والتوحيد بمعنى لا إله إلا الله الإخلاص ينالك كن شرطي قدا بقي لا إله إلا الله أقوي شرطي قدا بقي دون دي فرت لا إله إلا الله بسموة أنن شرطي ياي أيكي دسوبا فلا إله إلا الله شبذات أنفاني شبع أقضى الله أظامن أن النبي صلى الله عليه وسلم akwai mutanen da suna yawaita na fadin la ilaha illallah amma kuma kafirai qur'ani ya tabbatar da waminan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin wa idha ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri hum qad kharaju bihi alqur'ani mai girma ya gaya mana wannan kuma ya gaya mana idha ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun bi ma'ana dukkan su sun bayyana imani amma kuma Allah subhanahu wataala bai karbi imanin ba me yasa saboda sun tauye sharadan wannan imanin sharadan imani guda bakwai ne ilmun yaqinun sidqun ma'a ikhlasun ma'a mahabbatun wa inqiyadun wal qabul laha wadannan sune sharadan la ilaha illa Allah guda bakwai daga ciki akwai ikhlas dole ne ka nufaci Allah da addinin ka ba tare da ka hada addinin Allah da wani addini daga bayan fage ba shi yasa Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani mai girma da yake bayanin munafiqai yace innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira illa alladhina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin faj'ala ta'ala shartu kaunihim ma'al mu'minin an yukhlisu dinahum lillahi sai Allah ya sanya sharadin da kafirai za su zama cikin da'iran musulmi shine ya kasance sun tsarkake addinin su ga Allah wato sun yi ma Allah addinin musulunci shi kadai fa man qala ha zahiran wa lam yakum mukhlishan falesa ma'alim falesa huwa ma'al mu'minin bal ma'al munafiqin alladhina hum fi ad-darkil asfali minan nar duk wanda ya fadi la ilaha illa Allah da baki amma zuciyarsa bata tsarkake wannan musuluncin ba ga Allah subhanahu wataala so sai dai shiga cikin sahun munafiqai wanda yake kuma Allah subhanahu wataala yace fi darkil asfali minan nar ina muka fahimci wannan saboda yace innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira illa alladhina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi sai in sun kadaita Allah wurin imani sun kadaita Allah wurin tauhidi to a lokacin nan fa ulaika ma'al mu'mini suna tare da mu'mini amma in sun furta ta da baki amma bai zauna a cikin zuciyarsu sun kadaita Allah ba to wannan ba zai amfane su ba imanin munafiqai kenan wanda kuma qur'ani ya tabbatar mana cewa kafirai a munafiqai kafirai ne an abi hurayta radiyallahu anhu annahu qala إلى يا رسول الله أن تنبي النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة وأنين زي داتي دتي تنكران تاشن القيامة سيمن زال الله شيء أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو ترى من نفسه باب وند زي داتي دتي تن النبي صلى الله عليه وسلم سي وندي فرت لا إله إلا الله kuma khalisan min qalbihi ya tsantsanta ta a cikin zuciyarsa babu wani koma bayan la ilaha illa Allah kuma a cikin zuciyarsa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ne bai tarayya da wani mala'ika ba bai tarayya ga wani annabi ba bai tarayya da wani shehi ko wani wali ba bai tarayya da zuciyanka ba kai karan kanka da ka tsantsanta Allah subhanahu wataala da la ilaha illa Allah shi kadai ne wanda zai dace da aljannan Allah. A wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Lalle Allah ya haramta akan muta duk wanda ya fadi la ilaha illa Allah kuma sharadi yabtaghi bidhalika wajha Allah, yana neman yardan Allah subhanahu wataala. To irin wannan shine la ilaha illa Allah za ta amfane shi a gaban Allah ranar tashin alkiyama. Cikin abin da zai nuna maka darajar ikhlasi, al-ikhlasu huwa miftahu da'watir rusul wa a'zamu usulihi. Al-ikhlas shine mabudin da'awan kowane annabi, kuma shine wato ainihin ginshiki mafi girma daga cikin ginshikan addinin kowane annabi. Qala Allahu ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Allah subhanahu wata'ala ya ce haƙiƙa mun aika ma kowace al'umma da manzo. Babban saƙon kowace al'umma da manzanta yazo mata da shi, an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut, ku tsantsanta Allah da bauta kuma ku nisanci tagut. Al-Imam Ibn Kathir da yake tafsirin wannan aya sai yake cewa falan yazal ta'ala yursilu ila an-nasi ar-rusula bidhalik. Allah bai gushe ba yana aiko manzanni da wannan saƙon shine an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Mundu hadatha ash-shirku fi bani Adam, tun lokacin da shirka ya faru a cikin ƴaƴan annabi Adam. Fi qaumi Nuhin, a cikin mutanen annabi Nuh, alladhina ursila ilayhim Nuhun, wadanda sune Allah subhanahu wata'ala ya aiko musu da annabi Nuh. Wa kana awwalu rasulin ba'athahu Allahu ila ahli al-ardi ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Annabi Nuh shine farkon manzanni, shi annabi Adam yana cikin annabawan Allah. Amma tunda a lokacin annabi Adam duk suna kan turban tauhidi, da haka fitira ce Allah subhanahu wata'ala ya jefa a cikin annabi, wato annabi Adam da shi da sauran zuri'ansa, a wannan lokaci babu shirka. Babu shirka, duk cikan suna kan fitira ne, suna kan tauhidi, tsarkake Allah. To sai a zamanin annabi Nuh a lokacin nan ne shirka ta faru, kamar yadda ya tabbata a cikin Sahih Bukhari daga asirin Abdullah bin Abbas. Shirka ta faru, daga nan sai Allah subhanahu wataala ya aiko annabi Nuh ya kira mutane zuwa ga Allah su tsarkake addinin su ga Allah ba tare da shirka ba, har ya zuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama, alladhi tabaqat da'watul insi wal jinni fil mashariqi wal magharib, wanda da'awansa ta lakonkwami cincirin da mutane da aljannu ga baki daya a gabashin duniya da yammacinta. Wa kulluhum kama qala ta'ala, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Al-ikhlasu ahadu shartai qabul al-amali inda Allah, idh la yuqbalu min ahadin qurbatan bidunihi. Ikhlasi shine sharadi daya daga cikin sharadi guda biyu wanda Allah ya sanya sai an same su, sannan Allah zai karba aikin alkhairi. Duk iya yadda mutum yake ganin yayi aikin alkhairi a ido, to in ba su cika waɗannan sharadi guda biyu ba, Allah madaukakin sarki ba zai karbe su ba. Qala ta'ala, Allah subhanahu wata'ala ya ce alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah shine ya halicci mutuwa, ya halicci rayuwa, liyabluwakum, domin Allah ya jarabce ku, ayyukum ahsanu amala, wane ne zai fi kyauta ta aiki. Da haka kyan aiki Allah ke nema, ba yawan aiki ba. Inna ja'alna ma al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Gabaki dai Allah yana son kyan aiki ne, ba yawan aiki ba. Yawan aiki ba shi ke burge Allah ba. Ana iya samun aiki mai yawa amma yoyoyo. Kana iya samun dan tablik a bayan sallan magriba kawai sai maka raka'a 40. Amma duk in ka tattara ta babu nutsuwa, babu ambaton Allah nagartacce a ciki. Bi tankar ga raka'a biyun wani bawan Allah ba, wanda aka cika ruku'u da sujada, aka ambaci Allah mai yawa, kuma zuciya tana amsa lokacin da mutum yake Allahu akbar, subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka, zuciyar shi tana karban wannan sakon da harshen shi ke furtawa. Idan yayi ruku'u subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, zuciyar shi tana karban wannan sakon. In yayi sujada subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, zuciyar shi tana karban wannan sakon. In yana tahiyya attahiyatu lillah wassalawatu at-tayyibat, zuciyar shi tana karban wannan sakon. Wani sai ya raka'a 100 amma wallahi a gurin Allah bai kai raka'a 2 nan da wannan bawon Allah zai yi ba. Da haka shi Allah yana son kyan aiki ne ba yawan aiki ba. To shine Al-Fudail bin Iyad yace al-amalu al-hasan huwa akhlasahu wa aswabahu. Ma'anan al-amalu salih, al-amalu al-hasan da Allah yace yana son a jarabce ku a ga ayyukum ahsanu amala. Sai yace huwa akhlasahu wa aswabahu. Shine aikin da yake akhlasahu mafi ikhlasi wa aswabahu mafi daidai. Qalu ya Aba Ali, saka tambaye shi ya Aba Ali, ma akhlasahu wa aswabahu, me ake nufi da akhlasahu da aswabahu? Qala inna al-amala idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Yace idan aiki ya zama an tsarkake shi ga Allah amma ba a yi shi a tafarkin sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallama ba, Allah baya karban aikin komin ikhlasin ka, amma aikin ko ba koyarwar manzon Allah bane, to Allah bai karban wannan aikin. Hadisi ya tabbata a cikin sunan Abi Dawud, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada umarni da a yanka abin layya bayan liman ya gama sallan Idi, ko kuma bayan liman ya yanka abin layyan shi. Sai aka samu wani sahabi da tsarkakakkiyar ninya, domin a cikin hadisin ya yi bayani cewa ya manzon Allah lokacin da ya zo bayan an gama sallan Idi shi sai yanka abin layyansa tun kafin aje sallan Idi. Da ya je gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah ka taya ni murna, ai nama na shi mutane suka fara ci a garin nan saboda mutane na cikin bukata, ni kuma sai na nufaci in sauƙaƙa ma mutane. Shi yasa tun kafin aje Idi ne Allah ya ce me kene na yanka abin layyana, na raba naman ga mutane. Wata amsa Annabi ya bashi yace shatuka shatu lahamin, Allah bai karbi wannan layyan ba. Duk tsarkin ninyan wannan sahabin amma Allah bai karbi wannan ragon a matsayin ragon layya ba. Sai dai Annabi yace kana da wata akuyar? Yace ina da wata yar wata hudu. Annabi yace je ka yanka, kai kade na lamunce ma wannan, dan shekarunta bai kai ba, watanninta bai kai ba, amma kai kade na ba wannan lasisin, ka je ka kara yanka ta a matsayin layya, sannan Allah ya karba. Kaga da ikhlasi na sa a karbi aikin da ya ci karo da shiryan manzon Allah, to da an karbi na wannan sahabi, to wannan ke alamta maka wani ba zai zo yayi zikiri da sallan da manzon Allah bai zo da shi bai ce Allah zai karba. Wani ba zai zo yi wata sallah da sallan da manzon Allah bai zo da ita bai sa ran za a karba, Allah ba zai karba ba. Sheikhul Albani ya kawo hadisi a cikin Sahiha Mujalladi na 5 a farko, hadisin da Abi Musa al-Ash'ari ya ga wani mummunan aiki a masallaci, ya je ya samu Sayyidina Abdullahi dan Mas'udin ya bashi labari. Ya ce na ga wani al'amari mummuna a masallaci. Ya ce Allah ya sa ka yi musu inkari. Ya ce a Allah gafarta malam, tunda ka san ai gaba da gabanta. Abu Musa al-Ash'ari sahabi ne, amma in aka yi maganin Ibn Mas'ud ai na gabansa. Sai ya ce na bari sai na zo in gaya maka. Sai ya ce mu je ka kai ni wurinsu. Da ya je sai ya same su a masallaci suna zaune, ɗaya daga cikinsu zai ce to ayi la ilaha illallah 100, shi ke nan kowa da carbin shi, ba wai suna ɗaga sauti ba ne, kawai la ilaha, kowa la ilaha illallah, shin aka gama kowa ya gama, to ayi istighfari 100, sai kowa ya yi. To da Sayyidina Abdullahi ɗan Mas'udin ya gansu ya ce ya ku waɗannan mutane me kuke yi haka? Da kun zauna kun kididdige zunubanku da ya fi muku alkhairi fiye da wannan aikin da kuke yi. Sai suka ce ya Aba Abdurrahman, ma aradna bi zalika illa khairan. Wallahi mu ba muna nufin kirkiro bid'a bane, mun ga mun yi rauni ne, in ba mun dan rika horar da kanmu akan irin wannan ba, ba za mu yi bautan nan ba. Kaga akwai kyakkyawan niyya a zahiri. Sai ya faɗi wata kalma, ce kam min muridin lil khair la yasilu ilayhi. Sau nawa ake samun mutum ya nafaci alkhairi amma bai bi hanyar da zai samu alkhairin ba? Sai ya ce zan ba ku zaɓi ɗayan biyu, ko dai ku yarda kun fi Annabi da sahabbai shari'a, ko kuma ku yarda ku ɓatattu ne. ka ji zabin da ya ba su babu zabi na uku ko ku yadda kun fi annabi da sahabbai shari'a duk wanda ya ce ya fi annabi shari'a qat'an kafiri ne ko kuma ku yadda ku bace tuni kenan kun yadda ku in wuta ne inna kullu bid'atin dalalah kullu dalalatin finnar shine malan suke cewa ahalahu mamurun duk wanda ka dauka a cikin dacin shi yafi karfin yanda kake tsammani to wannan yana alamta maka duk ibadan da zaka yi ka bari manzon Allah ya yanka ya baka sai ka ci halal amma in kai ka yanka ma kanka ka ci mushe komai ikhlasin ka jama'a musulmi kilan fahimci wannan da kyau dan haka wani ba zai zo da wata salin ibada kuma ibadun nan fa ga nan fa yanzu fa ana babba mu ita fa sai ka ga mutum ahlus sunna sai ka ganshi da charbi wai an bashi waye hailala 113 jama'a ba ina faɗin abin dariya bane abin ku rika kuka ne al'umman mu suna shirka da Allah suna bid'a ila an fahimci matsalata da kyau wannan yakan kama wanda ya shiga wata bukatuwa ko dai mace ne tana gudun kishiya sai a bata wani adadin raka'o'i ko wani salon ibada wanda yake ma anzalallahu biha min sultan sai a ce sai ta je ta yi sai kuma ta kuke ce ta kuni tana yin wannan ibada wallahi kin yi aikin banza kin fada cikin bala'i da tasu dan duk wanda ya bid'a a cikin addini to Allah ya alƙawarta ma dan bid'a wuta wuta shine makoman mai bid'a ko mutun ya gamu da wata matsala a office EFCC za su shigo sai a bashi bid'o'i sai je ta yi ko mutun ya fuskanci na neman auren wata ko wani aiki da yake nima sai a bashi bid'a sai ya ga shari'an annabi bata ishe shi ba to duk wanda ya ga shari'an annabi bata ishe shi ba shi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine nan al-imam fadhil bin iyad yake cewa duk aikin da ya zama komai ikhlasin shi amma babu sunna a ciki Allah bai karba wa idza kana sawaban in kuma aiki ya zama an yi shi a karkashin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam walam yakun khalisan amma kuma ba a yi shi da ikhlasi ga Allah ba lan yuqbal shi ma Allah bai karba ba kenan ka samu jajartattun ahlus sunna sai ta ibadu na Allah wanda manzon Allah ya karantar da ai ga tilawan qur'ani ga yawaita ambatan Allah ga kyauta ga sadaka ga sakin fuska ga kyautata ma bayin Allah duk ba shirin annabi bane to amma ko mutun yayi ne saboda wata manufa ko ma bayan Allah to wannan aikin bai da kadari a gurin Allah Allah ba zai karba ba hatta ya kuna khalisan sawaban babu yadda za a yi Allah ya karba aiki sai in ya zama khalis an tsarkake mu Allah sawaban kuma an yi an kwaikwayi tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wal khalisu ma kana lillahi was sawabu ma kana ala sunna aikin da ake nufi khalis shine wanda aka yi ma Allah sawab shine wanda aka yi shi a tafarkin sunna yace wa hadha huwa al-madhkur al-imam fadhil bin iyad yace wannan shine wanda yazo a cikin fadin Allah subhanahu wataala faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan mutun yi aiki mai kyau shine aiki akan sunna wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kuma kada ya nufaci wani koma bayan Allah subhanahu wataala a cikin aikin sa sannan a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah mai girma da buwaya ya ce ana aghna shuraka'i ani shirk Allah ce ni ne mafi wadatan wanda ake hada ni da su duk wani wanda zaka hada aiki da shi a cikin Allah da shi a cikin aiki Allah ce to ni ne mafi wadata man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki kenan komin kankancin aikin amalan da na kira duk wanda ya aikata wani aiki komin kankantansa a sharaka fihi ma iya ghairi wanda ya gwama ni da wani abu a cikin wannan aikin ko ya gwama Allah da wani annabi ko ya gwama Allah da wani mala'ika ko ya gwama Allah da wani shehi ko ya gwama Allah da rabon zuciyarsa sai ce taraktuhu wa sharkahu ba ruwana da shi ba ruwana da aikin da yi Allah ya barranta daga gare shi ya barranta daga aikin da yi kenan ka zo kana cewa ayi mun don Allah don annabi taraktuhu wa sharakahu, Allah ya wuce wannan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah ba shi da kini ko tamka ko takwara ko abokin tarayya. Don Allah don annabi shirka ce, don Allah don san annabi shirka ce, duk abu ɗaya ne. Sai dai wanda ake ce ma don annabi, Allah ne ake ce mishi don annabi. A babin tawassuli, ya halasta kai tawassuli da kyawun aiki, sai ka ɗaga hannu ka ce, ya Allah, don san da nake ma annabi, Allah ka yi min kaza. A lokacin ka yi tawassuli da ibada, amma ni bawa ka ce min don annabi, to ai ni na san annabi baya ba da lada. Annabi ba shi da aljanna, ba shi da wuta. Wuta da aljanna duka ta Allah ce. Shi ma annabin fafutukan shi kenan yayi aiki don Allah. Shi yasa wadancan awi da muka kawo a baya, wanda suke nuna umarnin Allah ga annabi kai tsaye ya tsarkake addinin shi ga Allah. Da haka annabi ba shi da wuta, ba shi da aljanna. Da haka ire-iren waɗannan kalmomin ku yi watsi da su. Ba ka taɓa jin an ce maka wa anfiqu fi sabilillahi wa rasulihi, sai dai wa anfiqu fi sabilillahi. Kar wani ya ce to ai an ce man kana hijratu ila Allahi wa rasulihi, ai wannan ila ne, asairu ne, asairu ila Allahi wa asairu ila nabi. Lokacin da manzon Allah ke raye, zaka iya tafiya ka tafi zuwa gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shine kuma anan hadisin, ba man kanat hijratuhu lillahi wa rasulihi bane, ba wannan magana, lillahi ne kawai. Kila an fahimta, to shine yake cewa duk wanda ya aiki komin kankantan aikin, inda ya gwama ne da wani a cikin aikin, taraktuhu wa shirkahu, Allah ce ba ruwa ne da shi, ba ruwa ne da aikin shi. A cikin hadisin Ibn Majah yace idza jama'a Allahu al-awwalin wal akhirin yawm al-qiyamah li yawm la rayba fihi, idan Allah subhanahu wata'ala ya tattara mutanen farko daga ƙarshe ranan tashin al-qiyama, ranan da babu wata tababa akan ta, nada munadin sai mai kira yi kira, mai shela zai yi shela, saƙon da zai shelanta, man kana ashraka fi amalin lahu lillahi, duk wanda ya gwama Allah da wani abu a cikin aikin da ya ma Allah, falyatlub thawabahu min inda ghairi llahi, to je gurin wani Allah ya karɓi ladan sakamakonsa, saboda ba zai samu sakamako wurin Allah ba. Fa inna Allaha aghna shuraka'i an shirk, domin Allah ya wadata bai buƙatan wannan aikin da kai. Duk wanda ya wani aiki komin kankantan aikin ya nufaci wani Allah ko annabi ko wani mala'ika ko wani mutumin kirki, to ran tashin alƙiyama Allah zai sance daga wannan aikin, ya ce ka je gurin wanda kai aikin dan shi ka samu ladan aikin. A ranar tashin alƙiyama akwai wanda ke mallakan wani abu, babu wanda ke mallakan wani abu. Zance wannan ka buɗe baki ka ce a la yamlikuna minhu khitaba, magana ma babu wanda ya sayi. Ballantana hukunci, limanil mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar, mulki ga baki ɗaya na Allah ne. To ballantana wani ya ruɗe kawai zai baka wani abin da a duniya ma bai mallaka ba, a duniya ma bai mallaki wannan abin da ya ce ba. Kai so ina ma da wanda ya ce gobe kiyama zan ba ku aljanna, sai mu ce ka ba mu aljannan duniya ne, ita ne ga mu yanzu ga ka ba mu aljannan duniya, ka hana ni ciwo ya sayyidi, ka hana ni ciwo, ka hana ni mutuwa, kai sayyidi ka hana kanka ciwo, ka hana kanka mutuwa, ko ka hana kanka talauci, mi wannan hada-hadan a duniya ta fi sauki. To wanda a duniya in yas a ina ya mutu a ƙasan Ingila, ɗaya ƙasan Ingila ya mutu a asibiti, me yasa aka kai shi asibiti ya kasa ba kan shi lafiya? kuma lokacin da yazo mutuwa waɗanda suka rubuta tarihin shi keke da keke suka ce da yazo mutuwa yana fadin Allah a jinkirta mun minti biyu a jinkirta mun minti biyu a jinkirta mun minti biyu da wannan kalman ya mutu a bakin shi rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum min as-salihin da wannan kalman ya mutu to wanda bai iya ba kanshi lafiya ba bai hana ma kanshi mutuwa ba har gashi a ƙarshen rayuwar shi yana nema dan taimake shi da minti biyu ya gyara bannan da yayi amma wai yaro ɗaya kawai gobe kiyama ne za a je a yi wata hada hada kuma zai baka jama'a musulmi akwai tabe wanda ya wuce wannan Allah ka shiryatar da mu a cikin riwayan al-Imam an-Nasa'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah la yaqbalu min al-amal illa ma kana lahu khalisan wa mutaghiya bihi wajhuhu Allah baya karban wani aiki sai aikin da aka tsarkake ma Allah a cikin da'a kenan sannan kuma aka nufaci Allah subhanahu wataala da wannan aikin cikin abin da zai nuna maka darajar ikhlasi shine irin yadda Allah ya rika yabo na alkhairi akan waɗansu mutanen kirki al-muttasifina ta'un din yazo guda biyu al-muttasifin bihi wa nawwaha bi dhikrihim Allah subhanahu wataala ya shilanta ya daukaka ambaton waɗansu bayin Allah masu ikhlasi ya fadi akan annabi Musa wa dhukur fil kitabi Musa innahu kana mukhlisan ai mun riga mun gane wannan mukhlisan din ko yawa innahu kana mukhlisan ko mukhlisan wa kana rasulan nabiyya ya fadi akan annabi Yusuf kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha'a innahu min ibadina al mukhlisin qul atuhajjununa fi llahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun مما يدل على أن الإخلاص من أبرز سمات الأبرار وأخص خصائصهم وأن قرر أننا مكدوك متعن كيركي إخلاص شيني وتؤين ألام سببا كما أبين دسك شابا بند سوراكينا سبب إخلاص وأن فائدة لتنبيه من يبيني أكم وأن اللفظين المخلصين دي إن دي ذو أشنا القرآن ميجرما قاوتن دسك كرن تارشي كما إن دي مكي بياني أبايا يقوم إنه كان مخلصا أشنا صوت مريم ga waɗanda suka karanta da shi idan ka duba Shatibiyya ya kawo wannan baitin wanda a cikin sharhin Shatibiyya kamar Al-Wafi a Sheikh Abdul Ghani Abdul Fatah Abdul Ghani yayi sharhin wannan to abu na hudu wato wajihi na hudu kenan shine matsanancin wahalan da ikhlasi yake da shi jama'a musulmi duk bayanin nan da muke akan ikhlasi wallahi al'amari ne fa babba al'amari babba kuma ba a samun shi cikin sauki yau wanda ya tashi zai takarin shugaban kasa kuna jin ƙauyaku guda nawa yake takawa garuruwa nawa kuɗi nawa yake salwantarwa kwanaki nawa da auyi nawa yake salwantarwa sannan ya taka mataki ya zama shugaban kasa babban al'amari ba a samun shi cikin sauki shi yasa babu amimi matsanancin wahala kaman al'amarin ikhlasi yana da buƙatuwan sai ka yaki zuciyanka da gaske sai ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala domin idan Allah ya baka da wayanka hakanan zaka gurgunce ka gama rayuwar duniya a wahalce ga zafin rana ga sanyi ga rashi ga wahalhalu kawai ka ci abinci ka buƙaci shiga bayi ya ishe ka wahala ka zauna da masoyanka su bata maka rai matanka ta bata ƴaƴanka su bata mijinki ya bata miki rai matsalolin duniya ga sunan ba sa ƙaruwa to haka nan mutum zai gama da su kuma daga nan ya fada cikin azaban Allah da ba zai taba fita ba shi yasa sai mutum yayi bakin kokarin sa ganin ya tsarkake aikace aikacen shiga Allah wannan kuma ya hada da malamai ne suna da matsalancin hadari a gaban su dalibai ne mutanen kirki ne sauran masu bauta ne suna da matsalancin hadari a gaban su shi yasa Sufyan al-Thawri ko kuma kafin nan yake cewa li annahu min ashqil umuri al-nafsi idh laysa lin-nafsi fihi nasibun abu ne mai matsalancin wahala ga rai saboda rai ba ta da amfanin da za ta samu a ciki a duniya saboda duk aikin da zaka yi an ce karka nufaci yabo, karka nufaci dukiya, karka nufaci matsayi, karka nufaci kaza, karka nufaci kaza, duk an kore maka wannan. Allah kadai ake so ka nufata. To zuciyanka ma bata da rabo a ciki ballanta na wanda ba ita ba. Magabatan mu kamar Sufyan al-Thawri, kaga Sufyan al-Thawri ya mutu shekara 150 ne bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yake cewa ma'alajtu shay'an ashaddu alayya min ninyati, babu abin da ya wahalar da ni wurin in magance matsalar shi a tare da ni kamar al'amarin ninya da ikhlasi. Innaha taqallabu alayya, sai ta yi ta jujjuyawa. Inna gane ta ta can, na rufe can, sai ta zo min ta can. In zuciyanka ta karanta maka karka nemi kuɗi ko mulki, sai ta zo nan. To ai in kai wannan za a girmama ka, ai in kai wannan zuciyan mutane a zuciyansu za su girmama ka, waɗansu za su riƙa maka hidima. Bi ma'ana dai al'amarin riya yana shigowa ta ƙofofi mabambanta. Sufyan al-Thawri ya ce wallahi babu abin da ya wahal da ni a cikin addini kamar al'amarin zuciya. To idan dai Sufyan al-Thawri ya faɗi wannan, da ni da kai za mu sha a yanzu? Sai mun yi da gaske, sai mun nemi taimakon Allah. Yusuf bin al-Husayn al-Razi yake cewa a azzu shay'in fi dunya al-ikhlas, abu mafi wuya a duniya shine ikhlasi. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya'i an qalbi, so nawa ne ni kokari ne fafutuka kwarai domin in gusar da riya daga cikin zuciyata. Wa ka annahu yambutu fihi ala launin akhar, kuma kawai sai ya tsoro a cikin zuciyatawa ta wani launi na daban. Shi yasa ce a duniya babu abu mai wahala kamar ikhlasi. Qila li Sahal bin Abdullah at-Tustari, aka tambayi Sahal, ayyu shay'in ashaddu 'ala an-nafs, a fadin duniya menene yafi wahala ga zuciya? Kai haddan Qur'ani, ko ka tashi kai kiyamul layli, ko ka bada sadaka, ko ka iya magana mai dadi, kai dudde wani abin da ka sani ana kusantan Allah da shi, menene abin da yake komi wahala ga zuciya? Sai Sahal ya ce al-ikhlasu, ikhlasu shi yake komi wahala. Li'annahu laysa laha fihi nasib, saboda ita ma zuciya ba ta da rabo a cikin abin da ake yi. يقول يوسف بن أسباط تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. سركي زوجيا دقي رياء ياتي وهلا بيد دسكري واد اجتهادي أتين إبادة ونينا يتاشي دقي غرم مكة هو مدينة يتفي غرم بصرة هو مصر دقفة يجيني من إلي kuma a kafa ba shi da guziri ka tamanni. Wallahi wannan mai sauki ne, ikhlasi yafi shi wahala. Wani yana iya daskarewa a kusa da kofar ɗakin Allah, in yi sallan isha'i ya dan kwanta jim kadan zai miƙe daskare a kofar ɗakin Allah yana ruku'u da sujada. Wani zai shekara 50 yana sallan asubahi da alolan sallan isha'i. Wallahi duk wannan mai sauki ne, ikhlasi ya fi shi tashin hankali. Wata mata ta kware gurin kyautata ma miji da faranta masa rai shekara 70, wallahi wannan mai sauki ne idan ka auna shi da al'amarin ikhlasi. Allahumma ya muqallibal qulub sabbir qulubana ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. وصلى الله مبارك على النبي الكريم. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.